أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بيان كبرك مدسات وأن مسلاتي متارة البركة مسجد الخلفاء الراشدين دنسي قبدا كراتمنا حل المسائل في شرح مختصر الأحدار ونشين مجلسنا 26 أتين كراتم ونا للتاهم منا 27 قواتن ذو الحجة هجرة دقرم مكة zuwa Madina 1447, wanda yi daidai da 12 ko 13 ga watan 6 a kalandar Bature 2026. Idan ba manta ba, ƙarshen karatun makamin mu shiga cikin hutun sallah, mun fara fasali wanda yake mana bayani akan sharuɗan sallah. Mala ya ambata mana abubuwa kusan guda 7 wanda yake suke mana bayani ko suke tabbatar mana wajibi ne sai an same su, sannan a samu sallah ta kasance ingantatta. Na farko mala ya ce mana wajibi ne a samu tsarki na hadasi, sannan a samu tsarki na khabasi. Shine tsarki na hadasi shine hotar ko bayan gari ko kuma kutsari ko kuma mani ko kuma mazi ko kuma wani abu makamancin haka, ko kuma duk abin da zai huta ta wannan mahuta guda biyu, gabanka ko kuma bayanka. Shine idan an samu wannan tsarkin, ko kuma ya kasance a samu tsarki na biyu, shine tsarki na khabasi, shine tsarki na gangar jiki. Kenan tuhakka duk wata najasa wanda za ta taba gangar jikinka, sannan tsarki na tuha, sannan tsarki na wurin da za ka yi sallah, sannan ka suturci al'aura, sannan ka huskanci alƙibla, sannan ka bar zance a cikin sallarka. Mun yi bayani akan sallah kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana, wa takbiri ne da tasbihi. Kenan Allahu akbar, subhanallah, sami'a Allahu liman hamida, wannan su ne abin da ake faɗa a cikin sallah. Babu wani zance wanda aka ba da dama a yi. Shi san ya ayi a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayani akan tawafi, yake cewa bambancin shi shi ma sallah ne. Bambancin shi da sallah shine shi ana iya yin magana, sai dai idan zaka yi magana ka faɗa alkhairi lokacin da kake yin tawafi. Ita kuma sallah babu wata magana da aka halasta maka ka yi a lokacin da kake cikin sallah. Kidan sannan na ƙarshe yake cewa tarkul af'alul kathira, shine barin wa'ansu ayyuka masu yawa a cikin sallah. Mun yi bayani akan da abin da bai ta kara ya karya ba, ka koma baya ka daidaita sahu, ko kuma ka koma ka yi wani abu wanda yake wanda ba zai kasance wani aiki ne ba, babban aiki a cikin sallarka, dukkan su wannan ba sa warware maka sallah. Kamar yadda muka yi istishari, Aisha take ba mu labari, ta zo gida ta tarasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana sallah, ta kwankwara daki, manzo Allah yana karshen katanga, ya zo ya bude mata daki kuma ya koma ya ci gaba da sallar shi. Sai yau mallan zai kara mana bayani akan mas'ala ta sitirce al'aura. Yake cewa wa auratu ar-rajuli ma baina as-surrati war-rukba wal-mar'atu kulluha auratun ma 'ada al-wajha wal-kaffaini wa tukrahu as-salatu fi as-sarawili illa idha kana fawqaha shay'un. Mala Allah ya kara jikan shi da rahama, yake cewa wa auratu ar-rajul, al'auran namiji ma baina as-surra war-rukba, shine abin da yake tsakankanin cibiya da gwiwa. Wannan ita ce al'aura, shine abinda yake wajibi ga namiji ya suturce. Kinan koma bayan haka bai kasance wajibi ba, amma dai ana so mutum ya suturce. shine tsakankanin abin da yake tsakankanin cibiyarka da gwiwarka. Yace wal mar'atu kulluha auratun, ita kuma mace dukkanta al'aura ce, bai dace wa wani abu daga gangar jikinta wani yayi ittila'i akan shi ko ya kalla in ba ya kasance ba muharramin ta bane ba. Shine yake cewa ma adal wajhi wal kaffaini, sai dai abin da yake tahin hannunta kuma da abin da yake huskarta shine ba al'aura ba, shine bai zamanto wajibi ba ta sitirce ba. Shi ma akan wannan duk da zamu zo zamu yi bayani akan mas'ala ta tahin hannu, wannan malamai dukkan sun yi ittifaqi akan bai zamantawa wajibi mace ta sitirce tahin hannunta, amma dai huska shine malamai suke bayani suka ce ya za a yi addini ya umurce ta da ta killace tahin kafanta, a ce kuma huskar ta ba za ta killace ta ba. Wannan shi ma yana ɗaya daga cikin saɓani wanda malamai suka zo, amma dai abin da yake wajibi game da mace ta sitirce ko inanta banda huskarta da tahin hannayenta. Yace wa tukrahu salatu fi sarawili, an karhanta yin sallah a cikin wando wanda aka dumka shi kamar wanduna wanda muke sanyawa, illa idza kana fawqaha shay'un, sai dai idan ya kasance a saman wandon da kwai wani abu, kenan da kwai riga ko kuma da kwai rida'i wani mayahi wanda aka dora, kenan mutum ba zai sanya wando shi kadai ba. Yace ya kasance mai kamar ya kasance mai al'aura, yayi kasi ya sha makance mai al'aura shi yana iya zuwa ya salla shi, yana yiwa, amma dai an karhanta yin haka a mazhabin malikiya. Bayani kalkashin haka malamin yake cewa ya'ani anna hadda auratil mar'ati jasaduha kulluha ma ada wajhaha wa kaffaiha, yana nihin malam da ya kawo maka magana yake cewa wal mar'atu kulluha auratun, mace dukkanta al'aura ce, yake cewa yana nihin dukkan wani abu a jikin gangan mace, gangan jikin mace to al'aura yake, banda hannayenta da tahin hannayenta da huskarta, wannan su kadai ne wanda suke ba al'aura ba. Yake cewa wa auratul rajuli al'aura, kuma namiji ma baina surratihi wa rukbatihi, abinda yake tsakankanin cibiyar shi da gwiwar shi. Yace wa annahu yukrahu lirajuli an yusalli fi sarawili, an karhanta mutun ya sanya wando kadai ya tashi yi sallah da shi. Yace wa laysa fawqaha shay'un, a saman wannan wandon babu komai. Yace li hadisi Jabir radiyallahu anhu, dalilin hadisin Jabir da Abdullahi yarda Allah shi tabbata a gare shi, yake cewa manzo Allah tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi, salla fi thawbin wahidin mutawahhishan bihi, yayi salla a cikin tuhahi guda daya amma dai yana lullube da wannan tuha. Da kwai at-tawahhush shine mutun zai sanya tuhahi daya ne gare shi, kamar izari ne gare shi amma dai babba, wanda idan ya sanya shi zai iya sauka har ƙasa kuma zai iya dora shi akan kafadar shi. Yanda Larabawa suke cewa at-tawahhush shine zakkatar ma gezan wannan ko gezan tuhahin naka ko kuma rida'in naka ko izarin naka a bangare ɗaya ya hawo kan wannan kafadar ɗayan kuma ya hawo kan wannan kafadar a kulla shi a baya. Kenan idan ya sauka ana iya janyo shi a lullube bayan da shi. Kenan ko ina a jikinka yana iya kasancewa lullubabbe, amma dai ya kasance at-tawahhush wajibi ne sai an samu babban zane ko kuma babban rida'i ko kuma babban izari, sannan yake iya badawa ayi at-tawahhush. Shi sun ya da kai kalkashin wannan ko bayan wannan hadisin, idan ka koma cikin Sahih al-Bukhari ya kawo yake bayani akan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi hani ko mutun yayi sallah a cikin tuha guda daya, mutun ya lullube kanshi, dukkan shi ya lullube kanshi ya zo ya yi sallah a cikin tuha guda daya. Wannan yana iya ba da damar idan ya yi ruku'i al'aura shi ta kware ko wani abu makamanci haka, kuma ba zai samu damar ba ya samu yi mubaman yanda ya kamata ba. To at-tawahhush manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi shi, ya yi sallah da shi kuma tuha guda daya lakance. Ya ce wali hadisi ummi salma as-sabiqu bi riwayati abi daud fi sitr al-awra, ya ce wali hadisi abi huraira radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama, hadisin abu huraira wanda imam bukhari da muslim suka wutar da shi, yake cewa manzo Allah tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ya ce, la yusalliyanna ahadukum fi thawb al-wahidi laysa ala atiqihi minhu shay'un, kada ɗayanku yayi sallah a cikin tuha guda daya babu komai akan kafadar shi. kina wannan shi yake ƙara tabbatar maka an karhanta mutun yayi sallah da wando a saman shi babu komai ko ba tare da riga ba wannan kuma duka didda mas'ala ce wanda malamai sun kai kawo akan ta shin tunda an ce walaysa ala atiqi shay'un dibarril tana iya shiga ciki mutun ya tashi ya dora dibarril yayi sallah bayan wandan da ya sanya wanda ya wuce guyuwa wasu daga cikin malumai suke cewa ai cewa aka yi kadda yi sallah a saman kafada shi babu komai ita kuma ai ana rataya ta ne akan kafada wasu dai abu dai wanda ya yi gudun wannan saddan lizari'a shine mutum in dai da kwai riga a tare da shi ya dauki riga ya sanya yi sallah tare da saboda ubangiji yana mana umurni khuzuzi natakum inda kulli masjidin ku daukawa duk lokacin da za ku tai gaban ubangijin ku ku durkusa ku yi mai ibada wannan wajibi ne ko kuma yana daya daga cikin abin da ke so gaba da dan adam ya kasance duk lokacin da zai zo gaban ubangijin shi ya daukawa ya sanya kaya masu kyau wai ba wai da kayanka ba wanda kake aiki da su ba kayan gareji ko kaya wanda busta kara suka karya ba zaka zo gaban ubangiji kuma kullun ya kasance al'ada kace da wannan kayan zaka iya zaka ringa zawwa gaban ubangiji kana da kusabi inda za a ce wani mai gida yana kiran ka to zaka yi kokari wannan kayan sai ka nisantar da kanka da su ka nemi masu kyau ka zo kai sallah to haka mu girmama masallatayyan mu girmama wurin ibadarmu mu girmama wanda muke zawwa mu yi ibadar dan shi yana da kyau ya kasance mutum ya ware kaya masu kyau wanda za ya ringa zawwa yana ibada tare da su sai malai yake cewa dalili na hudu wa hadithu buraida qala hadithun buraida wanda imam al-bayhaqi ya hutar da shi yake cewa naha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an yusalli ar-rajula fi lihafin wahid manzo Allah tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi yayi hani da mutun yayi sallah akan malil a cikin malilbi guda daya kenan ya samu rida'i ko izari ya lullube kanshi dukkan shi ya tinke kanshi yace manzo Allah yayi hani akan haka yace la yatawahhashu bihi ba yatawahhashu da shi shine tawahhashu ya dora dukkan kafadin shi akan ko geza wannan mulbi da gare shi ko izarin da gare shi akan kafadin shi shine at-tawahhush yace wa laha an yusalli ar-rajulu fi sarawilihi wa laysa alayhi rida'un manzo Allah tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi yayi hani mutun yayi sallah da wando kadai babu rida'i a tare da shi kenan bai sanya riga ba ko bai sanya wani mulbi ba wanda zai liƙe mai saman jikin shi ba wannan duka dalilai ne wanda malai ya kawo mana lalle an karhanta yin sallah a wannan yanayi kina ana so mutum idan zai yi sallah ya dora wani abu akan kafadar shi wannan shine abinda yake kalkashin mazhabin malikiya wanda suka tayi akan shi sai malai ya ci gaba da cewa qala al-shaykh rahimahullahu ta'ala wa man tanajjasa thawbuhu wa lam yajid thawban ghayruhu aw lam yajid ma'an yaghsiluhu bihi aw lam yakun 'indahu ma yalbasuhu hatta yaghsilahu wa khafa khuruj al-waqt salla bi najasatihi wa la yajuz ta'khiru as-salati li'adam at-tahara wa man fa'ala dhalika faqad 'asa rabbah mala Allah shikan shi yake cewa wa man tanajjasa thawbu duk wanda ya najastar da kayan shi tuhashi wani abu ka aikata tuhakka ta samu najasa ko kuma a'a wani ya goga maka najasa ko wani abu makamancin haka yace walan yaji sauban ghairahu wannan tuhar ta ganga jikin shi babu ta riga ta dau najasa kenan ita kuma najasa ba abinda zai gusar da ita illa a wanke ko yake cewa to walan yaji sauban ghairahu bai samu wata tuha ba ko ma bayan wannan tuha aulam yaji ma'an yaghsiluhu bihi kuma ko kuma bai samu ba ruwa ba wanda zai wanke wannan tuhar da ita ba wannan tuhar ta shi wanda ta dau najasa yace aulam yakuna indahu ma yalbasahu hatta yaghsilahu ko kuma bai da wata tuha wanda zai sauya har sai ya wanke wannan tuhar ya hukkawar da najasar ta kenan idan ya hudda wannan tuhar yace wanke ta zai bai da wani abu wanda zai saka a jikin shi wajibi ne sai ya wanke ta gushe sannan ya maida ta wannan kuma hali ne wanda da yawa daga cikin sabbin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun rayu a cikin wannan halin an wayi gari mutum bai da komai illa tuha guda daya akwai mutumin da izari kadai gare shi matar shi take bashi rida'in ya huto sallah idan ana kare sallah ana cewa assalamu alaikum zai tashi ya koma gida ya bata ita ma ta tuha ta tayi sallah da shi shine aka tambaye shi yake cewa wai dan me ya sanya idan an gama sallah bakka tsayawa kai abin da yake sunna shine ka tsaya kai istighfari kai tasbihi kai abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar yake cewa wallahi tallahi manzo Allah yace tuha daya ce gare ni wannan tuha ita ce wanda nake sawa ita ce wanda matata take sanyawa daga an sallabe kokari nake yi in koma gida in bata diddan ta sanya ita ma tayi sallah kamun lokaci ya kurace to wannan rayuwa ce wadda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun rayu a cikin ta kamar yanda yawa kana ga mutumin da wata tazo neman auren manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa manzo Allah in baka bukatar ta ni ina bukata yace kana da abin da zaka bata a matsayin sadaki yake cewa manzo Allah ai binne da komi in ba wannan izarin nawa ba yake cewa to idan ka dauka ka bata kai me zaka sanya shine manzo Allah yake ce mai ka tahi ka nemi koda zobanya ce ta ƙarfi ka kawo a bata a matsayin sadaki yahuta yake waya kaf garin Madina bai samu ba zobanya ta ƙarfi ba bai samu wanda zai bashi ba ya dawo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace mai wallahi yake waya bai samu ba manzo Allah yace mai mi gare ka daga alqur'ani ya karanta ya zana manzo Allah wa anzu surori wanda har da ce ne daga cikin alqur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ka tahi ka karantar da ita wannan surorin su ne matsayin sadakinta manzo Allah ya darma musu arami aka tai aka huta lissafi wannan shine irin rayuwa ta sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka rayu akan ta shine nan malai yake bayyana mana ko kuma ya kasance tuwahin nashi guda ɗaya ne kuma sun dau najasa idan ya hudda yace ya wanke bai da wata tuha wanda zai sanya hasse wannan sun bushe sannan ya mai da su yace wa khafa khurujal waqti a wannan yanayin kuma sai ya ji tsoron idan bai yi sallan nan ba a wannan lokaci lokacin sallar zai huce ko lokacin wata sallah ya shiga yace salla bi najasatihi abinda zai yi shine yana kallon wannan najasa zai zo yayi sallah da wannan najasa saboda la yukallifullahu nafsan illa wusa abinda baka iyawa Allah bai dora maka ba wajibi ne sai ka kawo shi ba ko sai ka aiwatar da shi yace wala yajuzu zamu zo bayani akan wannan yace wala yajuzu ta'khiru salati li'adami at-tahara wala yace bai halatta mutun ya jinkirta sallah dalilin wai bai da tsarki bai halatta yace wa man fa'ala zalika duk wanda ko ya aikata haka faqad asa rabbahu tabbas ya saba wa ubangijin shi bai dacewa dalilin wai najasa tana tare da kai kana kallon lokacin sallah zai huta ka ce a ai kai tunda bakka da tsarki ba za ka yi sallah ba kai sallar ka a wannan yanayin yanda kake cikin shi wannan shine fatawa wadda malamai suke kanta haka mazhabin malikiya yake kanta ko kaga idan ka fahimta ka kaga zaka zai iya baka ina ga wanda zai zamana dalilin wani abu wani rayuwar duniya wanda bai ta kara ya karya ba ya jinkirtar da shi ya jinkirtar da sallah akan shi aga wannan ba karamin kalubale bane ba sako ne babban sako ya sanya an bin manta ba a cikin wannan masallacin mun karanta karatun mu na mawaffa imam wannan khalifa amirul mu'minin umar yarda Allah shi tabbata a gare shi lokacin da ya kasance khalifa yana ɗaya daga cikin manyan sakonni da ya aika wa gwamnonin shi a gariruwa daban-daban yake ce musu inna ahamma amrikum ilayya as-salat yace mafi muhimmancin al'amari na akan ku shine wannan sallah dan haka ku yi kokari ku kiyaye ta kuma ku umurci wanda kuke jagoranta su akan su kiyaye sallah saboda wannan sallah in abinda ka gani a rayuwar nan ya gyaru sakamakon sallah ne duk abinda ka kuma ya bace sakamakon tozartar da sallah ne sai san ya ubangiji yake bayyana mana utlu ma uhiya ilayka minas salati wa aqimis salata innas salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'una ka karanta musu abinda aka sabkar maka na daga wannan alqur'ani kuma ana umurtaka ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan ka tsayar da sallah saboda wannan sallar tana hani akan aiwatar da alfasha da mugayen ayyuka to su kuma alfasha da mugayen ayyukan su ne suke kawowa ubangiji ya kama mu ya mana uquba ya daburta lissahin mu duk abinda muke so mu samu eh ubangiji ya rike kayan shi to kaga kiyaye sallar nan shine mafi muhimmancin al'amari wanda jagora ya kamata ya umurci duk wanda yake rayuwa karkashin shi ma'aikaci ne kai ne jagoran su to kai kokari kai umurni akan da zarar lokacin sallah ya tsaye da duk abin da ake yi a zo ayi sallah hakan Allah zai ba mu damar cin nasara akan ayyukan da muke kan shi amma dai da zarar zamu tozarta dalilin wani dan ɗaya haduwa da za a yi tattaunawar da batta kara ya karya ba a jinkirta tattaunawar tahi muhimmanci tahi sallah akan tahi sallah muhimmanci to wallahi tabbas ba zamu gaba kyakkyawa a cikin al'amuran mu ba saboda wannan sallar ita ce za ta maka gata a rayuwarka ta nan duniya kulle ina bayyanawa wallahi ko dukiya mutun yake nema wallahi ya kiyaye sallah ya umurni iyallan shi su kiyaye sallah ubangiji yake bayyana mana wa'mur ahlaka bis salati wasbir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka walaqibatu littaqwa, yace ka umurci iyallanka da aiwatar da sallan nan, kuma ka jajirce akan tabbas sai sun yi. Kaga wanda zai yi umurni a aikata, kaga min babu aula a ce shi yayi tsayin daka akan aiwatar da sallah, kai an riga an kare lissafi kai da amma kana yi iyallanka, ka jajirce akan umurtarsa akan yin sallah. A lokacin da yace to ba ma tambaye ko wani arziki, mu muka dau alwashin zamu arzuta ka, Ubangiji zai yassare maka duk wa'ansu hanyoyi wanda zaka samu ka huto daga gida baka gida, lokacin sallah kai yunkurin tahiyya sallah, kai kira an tashi an yi sallah, yara sun yi sallah, ka damu akan sallah sama da damuwarka akan abin da zasu ci, wallahi Allah zai arzuta ku ta inda ba ku tunani. To haka inda za mu yi kokari, jagorori su yi haka, masu gidaje su yi haka, wallahi tallahi duniya za ta wanye lafiya, saboda wannan shine gatan mu. Haka kuma a gobe kiyama, harkon abin da za a zo a tsayar da bawa a mai hisabi, a bincika kayan shi tace wannan sallah idan ta yi kyau to komai ya yi kyau. To ka gani, idan ka kiyaye zaka samu lamani a rayuwarka ta nan duniya, haka a gobe kiyama zaka samu lamani kalkashin rahama ta Ubangiji, ka shiga gida aljanna. Allah mana ya gaba, Allah da tar da mu. Shine mala yake cewa bai halarta a jinkirta sallah dalilin rashin tsarki, yace kuma duk wanda yayi hakan ya jinkirta sallah dalilin rashin tsarki, to faqad asa rabbahu, hakika ya saba wa Ubangijin shi. Malam zai mana bayani kan wannan yar takaitaccen magana da ya kawo, yake cewa ya'ani annahu idha ajaza al-mukallaf, yace yana nihin da zaran wanda yake baligi ya gaza an izalatin najasa, akan gusar da najasar da take tare da shi, yayi ya gaza, shine karatun mu wancan, in ba manta mun yi bayani akan mutumin da bai da ikon ya gusar da najasa, to shine cikon bayani akan haka. Malam yake cewa wanda alƙalami ya hawo kan shi, baligi kenan, wanda sallah ta zamanto wajibi akan shi, idan ya gaza gusar da wannan najasa wanda take gangar jikin shi, yace ay taharatul khabasi, yana nihin tahara ta gangar jiki ta tuhahi, yace wadaqal waqtu, lokaci ya riga ya kurace, lokacin sallah yana neman ya huta, yace wajaba alaihi an yusalli bi najasati, ya zamanto wajibi a gare shi yayi sallah da wannan najasa wadda take gangar jikin shi ko wadda take kan tuwashi, yace li anna tahara, dalilin tahara mashrutatun bizikri wal qudrah, an sharɗanta ta ne da zaran mutun yana tune akan lalle bai da tsarki ko kuma yana da ikon da zai iya gusar da wannan najasa. In ba amanta ba karatun mu na baya mun yi ta bayani akan azzikr wal qudra, shine kana tune lalle najasa ta taba tuhanka, kana tune lalle baka da tsarki, janaba ta kama ka, to a wannan halin wajibi ne kai kokarin ka gusar da wannan najasa wanda take tare da kai ko kuma kai wa kanka tsarki. Yace wal qudra, haka kana da ikon da zaka iya gusar da wannan najasa, idan baka da iko to wannan Ubangiji bai dora maka ba wajibi sai ka aikata ba. Shine malam ya kawo mana mashrutatun bizikri wal qudra, lalle kawar da najasa ko gusar da najasa yana an sharɗanta shi ne akan al qudratu waz zikr, shine ikon gusar da najasa, kuma da sani lalle kana tune lalle wannan tufar da kake tare da kai lalle tana da najasa, idan baka iyawa ko kuma ka mance wannan abun bai hawo kanka ba. Shine yake cewa dalilin hadashi madaukakin sarki, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, Allah bai dora wa wata rai wani abu face abin da zata iya. Kaga nan al-qudra ta zo, ina da ikon da zai iya gusar da wannan najasa, to wajibi ne sai na gusar da ita sannan in zo in yi sallah, bana da ikon da zan gusar da ita to Allah bai dora mini ba in kawo abin da bana iyawa ba. Ta sanya aslan a cikin shari'a, duk abin da kaga Ubangiji ya wajabtawa bawa ko ya farlantawa bawa, to ka tabbata bawa yana iya zawwa da shi ko yana iya aiwatar da shi. Idan wani ya ce bai iyawa sai a leka wani uzuri ne ya sanya baya iyawa, amma dai asali duk abin da aka riga aka sharɗanta mana to muna iya yin shi sai ya sanya Ubangiji ya sharɗanta mana ƙalƙashin wannan ayat, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Haka Ubangiji yake bayyana mana a cikin suratul Baqara, yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra, Ubangiji yana nuhatan muku a cikin wannan shari'ar da ya sharɗanta muku sauki, baya nuhatan muku duk abin da yake tsanani ne a tare da ku, duk abin da zai kasance yauni ne takura ce game da rayuwarmu, to Ubangiji bai wajabta mana shi ba mu aikata shi ba.
ta sanya a kullun zaka samu ubangiji idan ya ce maka kaza zaka samu shari'a ta zo ta bayyana maka idan baka da ikon da zaka iya yin haka to an baka dama kai wani abu wanda yake koma bayan shi misalin kaga ai shari'a ta sani bulaguro nau'i ne daga cikin azaba kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa as-safaru qit'atun min al-azab wani yanki ne na daga azaba a wannan halin ubangiji daidai ba ya gani irin yauni ko takura wanda zamu shiga sai yace ya yanke mana sallah wanda zamu yi mai raka'a guda hudu aka ce an maida maka ita raka'a guda biyu kuma kana da intin ko kai taqdimi ko kuma kai ta akhiri ka jinkirta ka gaggauta ta ka kaddamar da sallar la'asar a cikin lokacin sallar azhar ko kuma a ka jinkirta sallar azhar zuwa lokacin sallar la'asar sai ka gama su dalilin mi dalilin ana neman maka sauki a cikin wannan shari'a ka leka ka gani lokacin da aka ce maka kai sallah a tsaye sai ya kasance baka yin sallah a tsaye sai shari'a ta ce maka ka nemi wani abu wanda zaka dogara da shi idan baka iya dogara misalin katanga kana iya jinginuwa da ita ko kuma kana iya samu wani ince ka jingine da shi an baka dama bakka da ikon da zaka huce wannan matsayin kai wani abu wanda yake kasa da shi ba dama kana iya jinginuwa da wani abu aka ce maka idan baka iya jinginuwa ka zamuna idan baka iya zama ka kwanta bangaren hannunka na dama in baka iya kwancin bangaren hannunka na dama ka kwanta bangarenka a nahagu kai ka huskanci alƙibla kai sallah idan baka iyawa kai ta a kishingide a reran idan baka iyawa aka ce maka fa'aume kai ima'i da kanka zaka yi ima'i da kanka zaka ringa saddawa in kai ruku'i ka daga in kai ruku'i ka sadda in kai sujada ka ƙara saddawa sama da haka to in motsa kan ma ya gagare ka malumai suka ce ka kibta da idanka idanka ka rige shi ka in ka zo ruku'i sai ka dan sadda shi in ka zo sujada ka ƙara sadda shi in baka iyawa da ido aka ce maka kai da tunaninka ga kanan kai tse ga kanan kayi ruku'i ga kanan ka taso in dai da hankali akan ka ba a baka dama ba ko ba a yahe maka ba madama ka san abin da ake yi to wajibi ne wanda suke kula da kai wurin lahiya su yi kokari su tilasta maka ko su tunatar da kai akan lokacin sallah yayi su maka temama in ba kai temama in baka iyawa su yi maka temama kaga duka wannan menene yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra ubangiji yana nuhatan muku sauki a cikin wannan addinin na musulunci baya son ya kasance an wajabta muku wani abu wanda zai kasance ya zamanto kalubale akan ku ba ku iya zauwa da shi shi san ya bayyana mana haka ubangiji haka malai yake cewa falaysa lil mukallafi an yudayyika ala nafsi ba'da ma ja'ala Allahu lahu si'atan fid dini yace bai dacewa ga wanda alƙalami ya hawo kanshi mutum wanda yake baligi ya takura wa kanshi bayan ubangiji ya riga ya sa mai sauki a cikin wannan addinin na musulunci yace fa in akhara as-salata an waqtiha yace idan ya jinkirta sallah akan lokacinta li ajali najasatin bi thawbihi yace dalilin wata najasa wadda take kan tufar shi wa huwa ajizun ala izalatin najasa kuma a wannan halin baya iya gusar da wannan najasa wadda take kan tufar shi yace faqad dayyaka ala nafsihi tabbas ya takura wa kanshi wa asa rabbahu kuma ya saba ubangin shi akan jinkirta sallah akan lokacinta yace walam yatamassal amru fi iqa'i salati fi waqtiha almu'ayyan yace bai kwatanta ba akan abin da aka umarce shi na yin sallah a lokacinta wanda aka kayyade mata saboda ubangiji ya bayyana mana inna salata kanat alal mu'mina kitaban mawquta ubangiji ya sanya mana sallah ko ya farlanta wa musulmai sallah ta kasance lokaci ne wanda yake kayyadadde ubangiji yana buƙatar ka a lokaci kaza ka zo wurin shi bayan lokaci kaza ubangiji yana buƙatar ka a lokaci kaza ka sake dawowa wurin shi kamar misalin abinci ne ka ce tunda sai har zauwa dare baka buƙatar wani abu ai kaga cikinka yana buƙata haka yanda gabban jikinka suke buƙata ka sanya musu wani abu don su rayu haka ubangijinka ya sanya maka wa'ansu lokuta wanda ubangijinka yana buƙatar ka kasance a gaban shi saboda da zaran ka zo ka tsaya to ka tabbata a gaban ubangiji kake fa kamar yanda malai yake bayyana mana a cikin ta'rifi ihsani fa illam takun tarahu fa innahu yaraka a wannan halin da ka tsaya a gaban ubangiji in kai baka ganin ubangiji to ubangijinka yana ganin ka kuma mun sani duk mai hankali ya sani da kwai hikima wadda ta sanya Ubangiji ya sanya lokuta guda biyar kamar yadda yake bayyana mana aqimi salata liduluki shamsi ila ghasaqil layli wa qur'an al-fajr yace ka tsayar da sallah lokacin da rana ta hudo kenan daga sahiya zuwa dare salloli nawa gare mu salloli guda hudu gare mu yace wa qur'an al-fajr a kuma sallata asbahi yace kai a yawai ta karanta al-qur'ani kaga sai nuna maka sallolin nan guda biyar ana buƙatar ka idan lokacin su ya shiga ka zo ka tsaya gaban ubangijinka saboda ubangijinka yana buƙatar ya ganka yana buƙatar ya ji kukanka kana buƙatar ka sadu da ubangijinka kani duk abinda hankali tsarkakakke zai tsaya yi lissahi ya san baban zaba da haka kuma bai kamata ba mu ketare wannan lokacin mu shiga wani lokaci a bayan ubangijin mu ya riga ya sanya mana lokaci wanda ya kamata a ce mun zo zuwa gare shi Allah ya dakatar da mu sai malam ya ci gaba da bayani yake cewa wa man lam yajid ma yasturu bihi awratahu salla uryanan ومن أخطأ القبلة أعاد في الوقت وكل إعادة في الوقت فهي فضيلة وكل ما تعاد منه الصلاة في الوقت فلا تعاد منه النافلة والفائتة ما لا الله شكاً شيكي تيوى ومن لم يجد ما يستر به عورته جواً دبي ساموبا أبن دزي سترتي العورة الشبا مثالاً أن كاما شيني جداً كسو كو أن كاما شيني أمسا يمبرسنا ياكي aka kai shi inda ba ƙasa bace ta musulmai ba aka tsiritar da shi to wannan mutumin an bashi dama yayi sallah a tsirace amma dai abinda ake so ba zai yi sallah a tsaye ba zai yi ta azumi saboda al'aurar shi shine malai ya bayyana mana mallam yajin ma yasturu bihi auratuhu duk wanda bai samu ba abinda zai sitirce al'aurar shi ba dalilin wani uzuri ko dalilin talauci ko kuma dalilin irin wannan abin da take wakana yace salla uryanan an bashi dama yayi salla a tsirace saboda la yukallifullahu nafsan illa wusaha yace wa man akhta alqiblata duk wanda ya kuskure yayi salla ba akan alqibla ba yace a ada fil waqti ya sake salla a lokacin da ya tabbatar ba akan alqibla ya yayi salla ba wannan mazhabin malikiya ne duk da akwai hadisi wanda suke tabbatar mana in dai kai salla ba akan alqibla ba ka riga yi ka sallame salla ta riga yi tasha dalili zamu kawo hadisi wanda suka wakana lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai umurce su ba akan su meme ta sallolin su ba malike cewa kullu i'adatin fil waqt fa hiya fadila dukkan wata sake sallar da za a yi a lokacin da kai salla ba kana mai huskantar alqibla ba bayan ka kammala aka tabbatar maka lalle ba alqibla kai ba yace ka sake salla a wannan lokacin kamun lokacin sallar yahuda yace wannan fadala ce kai wa kanka ka ƙara wa kanka lada yace wa kullu ma tu'adu minhu salatu fil waqti duk abinda ake iya memeta sallar shi a lokaci idan aka yi shi ba daidai ba za a dawo a sake salla a lokaci yace fala tu'adu minhu nafila wal fa'ita yace ba a sake mi salla ko ba a sake salla ta nafila ko kuma salla wadda take ta raguwa kenan duk sallar da za a yi ta kai ta a ce maka ka sake ta yace to in dai nafila ce kai ko kuma sallah ce wadda take ta ramuwa karama ta yace to ita wannan idan ka yi ta ta riga yi ta sha tunda shi ma nan malam da ya kawo yace fa hiya fadila fadala ce ba wajibi bane ba sai ka sake idan ka yi kai wa kanka abu mai kyau kuma rubbama ya kasance malam yayi istinbati ne akan waɗanda suka yi taimama ɗayan ya sake da ya samu ruwa ya sake sallah ya sake arwalla ya sake sallah ɗayan kuma bai sake ba manzo Allah da yazo da suka zo suka baiwa manzo Allah labari manzo Allah ya ce wanda yayi sallah shi da taimama yake cewa ta wadatas maka wanda ko ya sake arwalla ya sake sallah yace ka samu lada guda biyu dalilin shi zai ce fadila ce ƙarin lada ne idan kai sallah ba kana mai huskantar alqibla ba kuma bayan kamun lokacin ta yahuda aka tabbatar maka lalle ba alqibla kai sallah ba ka sake memeta wannan sallar to kai abu wanda yake mai fadala kuma kana da ladan sallah guda biyu amma dai wannan sallar da kai wanda ba mai huskantar alqibla ba ta riga ta yi a gun ubangijinka insha Allah malai yake cewa a bayanin da yake cewa fasitrul aurati fi salati ka taharati thobi wal badani wal makani fiha. Yace sitir sai al'aura sharadi ne daga cikin sharadin sallah, kamar tsarkin tufahi ko kuma tsarkin wurin da za a yi sallah, kamar bayan da malai ya bayyana mana sharadin duka na sallah. Yace fasharu fashartu wujubihi ba, yace sharadin wajibcin sitir sai al'aura kamar yanda muka yi bayani a baya, yace azzikru wal qudra shine kana tuni lalle takan yi ba ya shiga cikin damuwar da bai ma san ba, yana sanye da tufa ko bai sanye da tufa, kaga wannan azzikir ya shiga. Yace wal qudra kuma yana da ikon da zai iya sitirce al'aurar shi. Idan babu iko kaga bai zai bar ba sallah ba dalilin bai sitirce al'aura ba, zai yi sallar shi a yanayin da yake, kuma yana tuni wajibi ne sitirce al'aura. Idan yana mance ko wani abu ya shagaltar da shi, wannan kuma la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha. Yace wa falizaman lam yajid ma yastru bihi auratahu, yace dalilin haka duk wanda bai samu ba abin da zai sitirce al'aurar shi da shi ba, yace salla uryanan zai yi salla a tsirace. Yace wala yajuzu ta'khiru salati an waqtiha li ajli al'uri, yace cewa bai halatta mutun ya jinkirta sallah dalilin wai bai da tufar da zai sanya. Misalin ya zo tabki ne, ya shiga yi wanka, kamun ya huto aka dauke tuha, lokacin sallah ya shiga, wajibi ne yi sallah a yanayin da yake. Amma dai kamar yanda fatawa ta malumai take, shine mutum zai zamna ba zai yi sallah a tsaye ba dalilin wannan tsiretin da yake da. Yake cewa qala al-musannif, malai yake cewa inna man akhta al-qiblata, duk wanda ya kuskure akan al-qibla, wa tazakkara qabla khuruj al-waqti a'ada as-salata istihbaban la wujuban, yace sai ya tuno ko aka tunane aka ce me a ai aka rama kallahu ba al-qibla ka kalla ba, gusun ka kalla ai kai sallah, to in dai lokaci bai huta ba yake cewa ya sake sallah an yi son haka, mustahabbi ne ba wajibi bane ba. Idan ya ce a ai bin sani bane ba, kaga azzikir bin sani bane ba na aikata ba, sallar shi ta riga yi tayi ba sai ya sake ba, amma dai an so idan lokaci bai huta ba ya sake wannan sallah, tunda an bayyana mai ga inda alƙibla take. Shine malai ya bayyana mana istihbaban la wujuban, an so ya sake amma dai ba wajibi bane ba ya sake ta ba. Ina fata an fahimta. Yace dalilin mu haka, dalilin hadisin Amir bin Rabi'a wanda Imam Abu Dawud da Imam Ibn Majah a cikin sunan insa, haka Imam Tirmidhi a cikin sunan insa ma ya hutar da hadisin, yake cewa kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wa sallam fi safarin fi lailatin muslimatin, yace mun kasance tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a wani bulaguro wanda muka yi tare da shi a wani dare wanda yake mai baki mai tsananin duhu. Yace falam nadri aina al-qibla, bam sani ba ina al-qibla take ba dalilin wannan duhun, kasancewa inda da tarmamu mutum yana iyawa ya gane ina ce alƙibla, to dare ne mai tsananin duhu, yace ba mu san ba ina alƙibla take ba. Yace fa salla kullu rajulin hiyalahu, yace kowanne a cikin mu sai ya kirdada ya yi ijtihadi ya yi sallah inda yake tunanin ita ce alƙibla, kowa ya huskanci inda yake tunanin ita ce alƙibla. Yace falamma asbahana, lokacin da muka wayi gari, zakarna zalika linnabi sallallahu alaihi wa sallama, sai muka ambata manzo Allah tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ga abin da ya wakana da mu a daren jiya. Yace fa nazala qauluhu ta'ala, sai ubangiji ya saukar da wannan ayar ta cikin suratul baqara, walillahi al-mashriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fa samma wajhullahi, yake cewa ai gabas da yamma dukkan su na Allah ne, duk inda ka huskanta yace to ka huskanci huskar Ubangiji, ka yi wa Ubangiji ibadar da ya umarce ka. Wallahu wasi'un alim, kuma Allah mai yalotaccen sani ne akan bayin shi, ba da gangan ba, kurum abu ya daburce maka, ko kuma a rashin sani ne bako ne a cikin gari, ko kuma a ka ta yi unguwar da ba taku ba alƙibla ta juya, duk inda ka huskanta ka huskanci alƙibla, kul inda ka huskanta ka sanya ita ce alƙibla, ka kai sallarka. Ta sanya a tsarin alƙibla Ubangiji da ya tashi sai ya ɗauke mana wani yauni, bai ce mana ba wajibi ba idan mun tashi sallah sai mun huskanci wannan Ka'aba ba. Yace fa aina ma tuwallu fa wallu wujuhakum shatara, duk inda kuka samu kanku yace to ku kirdadi inda Baitul Haram yake, inda Ka'aba take ku kirdada. Ba a ce maka ba tilas sai ka kalla ba, idan an ce tilas za mu shekara dubu a da magaran muna sallah mun huskanci alƙibla ba. kurum kirdada kake yi to koda ta bacce maka fa samma wajhullahi ku huskanci huska ubangiji ai gabas da yamman da gusum da arewan dukkan su na ubangiji ne ka kirdada ka san me kake yi sallah kake yi ubangijin ka kake yi wa sallah shine yake yayi wannan wannan Amir bin Rabi'a daga baban shi yake cewa a dalilin wannan abin ubangiji ya saukar da wannan aya duk inda muka samu kanmu ko duk inda muka huskanta mu huskanci huska ubangiji mu yi wa ubangiji ibadar da ya umarce mu haka da kai hadisin Jabir da Abdullah ya rada Allah shi tabbata a gare shi hadisi ne wanda Imam Daruqutni ya hutar da shi duk da da kwai shi Imam Muslim shi ma ya hutar da shi idan isnadin da Imam Daruqutni ya hutar da shi isnadi ne wanda yake da'ifi Imam Muslim ya hutar da shi a cikin ingantaccen littafin shi yake cewa kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fi safar yace mun kasance tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a wani bulaguro yace fa asabna ghaymun yace sai kurum gilgije yazo ya lullube sama yace fataharraina li ikhtilafina fil qibla sai muka kirdada dalilin sabar da muka yi akan alƙibla gilgije ya mamaye sama muka buga ina alƙibla take kowa sai ya samu sabani yace to kowa sai ya kirdada fa sallahu kullu rajul minna ala hidatin yace kowanne daga cikin mu sai ya ja inda yake tunanin ita ce alƙibla ya tafi sallar shi yace wa ja'ala ahaduna yakhuddu bayna yadayhi liya'lama amkinatana yace sai wani ko wanda yayi sallah shi kadai sai ya kai yana yin zane a gaban inda yayi sallah dan ya san inda yayi sallah wa shagari yace fa zakarna zalika linnabi sallallahu alaihi wa sallama sai muka ambatawa manzo Allah tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi abinda muka kata a daren jiya yace kana jabir yake cewa falam ya'muruna bil i'ada manzo Allah tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi bai umurce mu mu saki sallah ba kaga nan ai kowa ya yi ijtihadin shi ne ya kalli inda yake tunanin nan ce alƙibla kuma suka yi sallah manzo Allah bai umurce shi ba su saki ba wa qala manzo Allah yake cewa qad ajza'atkum salatukum sallar da kuka yi ta wadata su muku ba sai kun saki sallah ba dalilin ba ku samu ba alƙibla ba haka wa ma yashhadu li hadithin fi qissati tahwil alqibla haka kuma abin da yake kara tabbatarwa da haka hadithin da yazo yake bayani na canza alqibla da akai wanda ya san garin Madina idan ka tayi da kai ziyara da ake kai ga masallul qiblatayn masallaci mai alqibla guda biyu abin da yawa kara shine lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da yayi sallah yana kallon sama yana so ubangiji ya canza mai alqiblar da yake kalla ta sham baitul maqdis a ne dome ta garin makka shine baitul lahil haram ka ka'aba kenan yace Allah sai ya saukar mai da wannan aya qannara taqallubu wajhika fis sama'i falanwallianaka qiblatan tardaha an saukar mai lokacin sallah yayi manzo Allah yace ku tashi mi sallah suka juya maimakon su kalli gusum sai suka koma suna kallon arewa ko maimakon su kalli arewa suka koma suna kallon gusum wannan da aka gama sallah ɗaya daga cikin sabon manzo Allah ya hawo dokin shi ya zo nan kabilar wanda suke nan kwaikwayon masjidul qiblatayn yace da yazo sai ya tarda su suna sallar la'asar suna cikin sallah ya karanta musu wannan aya qannara taqallubu wajhika fis sama'i falanwallianaka suna jin wannan aya limamin nasu kurum sai ya turwa san su asan ya juya yana kallon gusum sai ya koma yana kallon arewa sai ya koma yana kallon gusum shine idan ka zo masallacin kofar shiga shi ita ce ainihin alqibla wadda da ake kallo kamin a samkar da wannan aya alqibla kuma da zaka kalla ita ce wadda aka canza musu suka juya suka kallanta kenan misalin kamar suna kallon nan suka juya suke kallon bayan su to kaga wannan yana ƙara tabbatar mana sallar da suka yi ko rakoyin da suka yi a baya sun riga sun sha suna kallon waccan alƙibla ko manzo Allah bai yi umarni ba akan a ce musu su sake sallah ba sallar su ta riga ta sha da haka hukunci na malumai shine idan ko hukunci na fiqhu shine idan kana sallah ba akan alƙibla ba sai wani yazo ya ce maka mala ai ba alƙibla bace ba juya bayan ka ne alƙibla kurum juyawa za ka yi ka cigaba da sallarka baka buƙatar ka warware wannan sallah haka ka gama sallah sai aka ce maka ai malam sallar da kai ba akan alƙibla ka yi ta ba to wannan sallar in ka ga dama ne lokacin ta idan bai huta ba ka sake sallah in baka ga dama ba wannan sallar ta karbu ta yi shi sanya nan mala a mazhabin maliki ya kawo ya ce istihbaban la wujuban an so idan ka yi amma dai ba wani abu akan ka ƙarin lada ne idan ka sake maimaitawa amma dai wannan sallar da kai tayi dalilin wannan hadisi guda uku wanda mun karanta daga manzo Allah tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi sai yake cewa inna kullu ma tu'adu fa qala inna kullu ma tu'adu minhu salatu fil waqti ka ikhta'il qiblati was salati min najasa aw al harir li ajazin aw makshuf al awra inna ma huwa qabla khuruj al waqti la ba'dahu bale yake cewa ai abinda ake sake wa sallah a lokaci shine kamar kuskure na al qibla ko kuma sallah da najasa ko kuma sallah cikin tuwa ta hariri yace li ajazin yace dalilin gazawa ne au makshuful awra ko kuma a wanda yake beda me yayayyen me kececcen al'aura wanda beda al'aura wanda bai sitirce al'aura shi ba yace inna ma huwa qabla khuruj alwaqti la ba'dahu kamun hutan lokaci ne ba bayan hutan lokaci ba kaga duka wannan wanda ya zana maka kamun hutan lokaci a yanda malam ya kawo kamun hutan lokaci an so idan ka samu damar sakewa ka sake amma dai mustahabbi an so ba wajibi bane ba yace kama huwa lil fara'idi al hadira khassatan yace kama yanda yake da sallah ta farilloli wanda yake keban kuma hukunci ne na sallah ta farilla yace wa ammal fawaid kaga sallah wanda take kubcewa mutum bai yi ta a lokaci ba yace wa nawafil ko kuma sallah ta nafila fa innaha la tu'aru ita wannan ba a sake ta li anna al ula qad kharaja waqtuha saboda ita rasallar da za a sake ai dan ma lokacin ta ya riga ya huta kene idan ka yi ta ko da an kuskure kan alqibla ko an yi ta da tuha wanda take ta najasa ko wani an makamanta haka to ba za a sake ta ba haka sallah ta nafila ba za a sake ta ba wasani akhafu min alfara'id kuma sallah ta nafila yace tahi ko kasa take da sallah ta farilla wallahu ta'ala a'lam kenan ina tunanin za mu tsaya anan dalilin lokaci kuma mun zo karshen fasalin insha Allah sati mai zuwa Allah sa muna cikin masu rai sai mu tashi fasali na gaba faslun fi fara'idis salati fasali wanda zai mana bayani akan farillan sallah kaga wannan kaga sharuɗin sallah ne malam ya kawo maka yanzu kuma zai maka bayani akan farillan sallah to wannan zaka samu da kai kalubale malam mai kawaidi yana bayani haka sauran malamma suna bayani akan wanda bai iya sallah ba sallar shi batta karuwa yanzu nawa za mu zo mu yi sallah wani bai san ba me sunnonin sallah me sunnonin arwalla me farilla arwalla me mustahabba arwalla me farillan sallah me farillan arwalla me sharuɗa arwalla me sharuɗan sallah me mustahabban sallah da sauransu ka gani in aka yi la'akari ga wannan maganar da malumai suke yi to tabbas babu da sallah sai dai kuma la yukallifullahu nafsan illa wusaha amma dai kenshi ya kasance wa'innan ilimi ne wanda ake kiransa al-ma'lum min ad-din bid-darura abinda yake wajibi ga dan adam ya san su a cikin rayuwar shi wannan bai kamata ba a ce dan adam ya tashi ya girma ya kai ya san muhimmancin sallah a ce irin wannan abubuwan bai san su bai dacewa da kyau mu yi kokari mu koma makaranta mu ringa bibiyar karatuttuka wanda zai ba mu damar mu san ina muka sa gaba akan ibada da kai abubuwa ɗan kanana wanda basu taka kara suka karya ba wani sa'in danka zaka ji yana ambatawa amma dai kai baka san su ba kaga wannan abun jin yauni ne a rayuwa a ce kai shekara da shekaru baka san irin wannan hukuncin ba wajibi ga dan adam ya kasance duk abin da zai gyara mai addinin shi farkon karatun wannan littafin mun gaya malam ya mana bayani yake cewa wajibi ne mutun ya san ga mukallaf wanda alƙalami ya hawo kanshi ya san ma yuslihu bihi fardhu ainihi ya san duk abin da zai gyara mai farillar shi abinda ubangijin ka yace an wajabta maka to baka da wani hurumi a ce baka sanya ake yin shi ba wajibi ne ka tafi ka nema duk inda ake nema ka nema ka san ya za a yi ka daidaita wannan ibadar da take wajibinka wannan ibadar da ita ce ubangijin ka zai maka gata a gobe kiyama inda zaka kun dubu kana yi ba tare da ilimi ba wallahi ubangijin ka ba zai karba ba tausayin ka zai ji ba saboda ya sani ya umarce ka ya baka dama ya baka lokaci akan ka tafi ka nema abin da yake rayuwarka abin da zaka ci zaka sha ai baka yi sako-sako ba akan neman shi ba sai abin da yake na ubangiji za a yi kasa a gwiwa wurin neman shi kaga dan adam bai kyautata wa kanshi ba wajibi ne ko mun kadan in shi ka tai ka shine malam bawo shi yace ko na sallah ka tai ka nema shine ayi kokari abinda duk yake farilla ne, wajibi ne ka aiwatar da shi a cikin wannan addinin, to wajibi ne ka nemi ilimin shi. Ba wani uzuri wanda zaka ba wa Ubangiji a ce aka ce a'a baka samu dama ba ko wani abu makamancin haka, saboda ibada ba a mulan kai ake yin ta ba, wajibi ne sai an san ta sannan a yi ta. Sai Ubangiji yake bayyana mana fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li zambika, ka san wane ne Ubangijinka kai kamun ka yi mai ibada, haka kuma ka san micece ibada kamun ka butata wa Ubangiji. Wannan yana ɗaya daga cikin wajibi, wajibin wajibba wanda suka rataye akan mu musulmai, mu tahi mu nema duk inda zan mu san abin da yake farilla ne mu san shi a cikin addinin. Sallan nan dai a ce ka san ta, ka san ciki daban ta, wani ma in zai zo ya nemi fatawa a wurinka kana iya fa'idantar da shi, kaza fa kaza ne ga abinda na karanta ko ga abinda na zamna gaban malam ya karantar da ni. Wannan kuma Ubangiji ba zai taba yahiwa kowa ba akan neman ilimi wanda yake na larura a cikin addininka. Shi kuma neman ilimi wanda yake na larura shine duk abin da zai gyara maka abin da Ubangijinka ya farlanta maka, wani ba zai neman maka shi ba, wajibi ne ka san shi. Allah ya dace da ku abinda muka karanta daidai, Allah ba mu ladan shi ko da kai tambaya. Na at-tawahush, at-tawahush shine ban san baya zan wanda in maka ba. Misali in ka samu ina irin ihrami kato, in ka same shi kana iya yin tawahush. Wata rana muna cikin karatun Bukhari mun taba gwadawa yanda ake yin tawahush. Misalin zaka dauki ihramu katon zani, in ka dauke shi ai yana da baki, baki hudu gare shi, bakin guda biyu sai ka darma karatayo shi haka, wancan karatayo shi haka, kenan nan kahudinka dukkan su allaba suke ko, in karatayo shi kenan hannayenka a waje suke, wannan bayan sai ka ruko shi sai ka darme da shi, tunda girman da gare shi ya isa kana iya yin shi kamar zani, gabanka dukkan shi nan a wannan inci yake, kenan nan haka dukkan shi a darme yake. Kenan wannan hadisin da muka karanta na hannun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi, la yusalli ahadukum wa laysa ala atiqihi shay'un, kada ɗayan ku yayi sallah akan kahudin shi ba wani abu, kenan ka riga irin shi manzo Allah yayi, kenan kan kahudin shi da gaban shi dukkan shi alike yake. In ma za a samu wani wuri wanda bai like ba, bai yi wa wani rabi daga cikin bayan shi, inda in ka ja shi kana iyawa ka darma shi a gabanka, abinda za a samu wanda bai like bai hucewa baya. An gane shi kuma kaga idan ka dauka ya riga ya like maka al'aurarka, kuma bayan tun daga sama har ƙasa, tunda in ka zaro shi kana iya darma shi kamar zani. Da yake ba sa ba muke yi ba, amma dai wanda suke sawa sun san yanda yawa su darma shi, yawa shine ake kira da at-tawahush. Irin shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi, kuma yayi umurni wanda zai yi sallah bai da ridai yana iyawa yayi shi insha Allah. Da yake banma mu'amala da zani shi yasan ya kaga irin wannan abubuwan duka musu wannan in mana ba. Shi dai abinda ake so shine ya kasance in ka sa wando ya kasance ka sanya ko riga ko kuma ka sanya wani ridai wanda zai like maka kafadanka. Wallahu ta'ala a'lam. Na misali kuma wannan fatawa kuma ta ban ba ta ce fa ta yi tauki ba din mutum. Taimama. Taimama. Ina iya yin taimama mata yanzu in tashi in tafi wani masallaci in yi sallah da taimama. A'a ba wata fa, ba fa ɗaya ba fa biyu, in awa zakai kana jiran sallah, in kai taimama ta yi da wannan taimama kana iya yin dukkan wasu nafiloli. A mazhabin mu ne na Malikiyya su ne suka karhanta taimama ɗaya kamata sallah guda biyu, sallolin da lokutansu daban-daban. Sun kawo dalili akan hadisin wannan Zainab bintu Abi Ubaysh, wanda manzo Allah lokacin da tana jini na biki yake ce mata wannan watawaddi li kulli salatin, kowace sallah sai ki maimaita mata arwallatta. To shine suka kawo akan haka, suka kawo hujja kenan, idan nayi taimama dan sallah azhar, to zan yi sallah azhar ita kadai, ba zan yi sallar la'asar ba, saboda lokacin sallar azhar lokaci ne wanda yake mai zaman kanshi, lokacin sallar la'asar lokaci ne mai zaman kanshi. Kenan idan nayi sallar azhar duk abin da yake rati da sallar azhar raka'a hudu kamun sallar azhar raka'a biyu bayan sallar azhar dukkan su zan yi kayana da su kaga an gane kenan ba ruwa na da wani yaushe ne ya waye ne zan yi kurum idan nayi taimama ina da ince in yi sallata da wannan sallah ta farilla guda daya da dukkan wa'an suna filoli wanda suke kewaye da wannan sallah yanzu kuma in sallar la'asar ta zo ba zan ce ba ina da aro ina da taimama ba kurum in tashi in shigo masallaci in ci gaba da sallar a'a in huta in tahi in sake wata taimama in yi wannan a mazhabin mu na malikiya jamhurin malumai suka ce a ai tsarki ne ba ruwanka in kai da azhar in dai baka yi ba daga cikin abubuwan da suke iya warware ar walla dai daga cikin su bai samu ba taimamaka ba taimamaka tana nan azam na daram da kam wannan shine fada ta jamhurin malamai amma dai abinda na higamsuwa ko abinda muka yi rinjayawa shine wannan sallah idan ka yi ta to kowace sallah idan lokacin ta ya kai ka sake tunda in dai abin ba zai kasance maka ba wahala ba wallahi ta'ala na'am manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ku sanya witri shine karsai sallar ku ta dare shine shi kuma witri ana yin shi wanda yahi fadala witri hawa hudin wanda yahi fadala shine na karshen dare wanda yake biyo bayan shi shine wanda zaka yi barci ka tashi tsakiyar dare wanda zai biyo bayan shi shine wanda bayan kai sallar isha ka koma gida kai uzurinka kamun ka kwanta sai kai kayanka wanda yake biyo bayan shi wurin fadala shine wanda daga zara aqida sallar isha'i kai sai ka tashi kai kayanka kaga wannan sune matakaiya guda hudu wanda yake fadalan sa shine wanda kai gaji da bartinka in ka gai karshen dare kamun alfajir yake to ka tashi kai yi shi sannan wanda zai biyo bayan shi shine wanda kai barci ka tashi tsakiyar dare ka tashi kai kayanka sannan wanda zai biyo bayan shi ne wanda kamun ka kwanta ka tashi kai sannan wanda zai biyo bayan shi wurin fadala shine wanda bayan sallar isha'i kai tsaye ka tashi kai yanda malumai suka yi bayani wanda yanayin fadalar shi manzo Allah sai yake ce mana mu sanya karshen sallar mu ta dare shine witri kenan da zaran kai witri ka liƙe sallar dare babu wata sallah wanda zaka yi sai dai idan ka tashi da dare kai arwalla kana da incin kai raka'a guda biyu wanda ita ma sababi ne yin arwalla yana janyo raka'a guda biyu a kowane lokaci ka samu kanka shine irin hakan tawakkala da Bilal ladanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yake cewa Bilal ya akai naji karin takalminka a gabana a cikin gidan aljanna yake cewa wallahi manzo Allah bin san wata ibada ba dai wadda gagarumar ibada wadda nake banta wadda nake yin tafaci kowa yana yi sai ce sai dai abinda na sanin makaina bin taba arwalla ba sai nayi raka'a guda ce to kaga idan ka tashi tsakiyar dare bayan ka riga ka witri ba wa sallolin dare da zaka yi sai dai idan ka yi arwalla zaka yi raka'a guda biyu wannan bakin su kenan sai ka jiraya in alfajir in ya keto sai ka yi raka'a ta alfajir wannan su ne wanda suke kanka bayan shi sai sallar asuba kuma ya alike zuwa lokacin da rana ta hudo daidai minti 10 wannan minti 20 ko minti 15 ko 25 kenan wannan mutum sai kuma yayi wallaha kuma sai abin da zai biyo bayan daga salloli Allahu ta'ala alam abinda makaranta daidai Allah ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah gafarta mana Allah gafarta mai iyaye da kakannu da malumma Allah sanya aljanna ita ce makomansu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana ƴan uwa da amanna arziki na nesa da na kusa da ke bara addu'a muna fatan ubangiji ya biya bukatun kowa ya sanya albarka a ciki muna tawassali ga wannan zama da muka yi duk abinda rai ta kudurce na alkhairi Allah ya tabbatar mata da abin da yake sharri ne game da rayuwa game da addini muna fatan ubangiji ya nisantar da mu da shi ya canza mana da mafi alkhairi a rayuwarmu game da addininmu Allah mana albarka yi wa zuriyarmu albarka yi wa abin da ya arzuta mu da shi na daga ilimi na daga dukiya albarka yi wa sauran kwanakin mu albarka iyayenmu da suka gaya mu gidan gaskiya muna fatan ubangiji ya gafarta musu ya wasa musu a cikin kabarinsu ya sanya mu sake haduwa da su a cikin aljannatul firdaus اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.